sauraro sunana Yusuf Nadabu Ismaila kan mita 89.5 a zangon FM kuma yammacin jiya ne aka gudanar da zaɓe na shugabancin kungiyar NBA wato kungiyar lauyoyi ta kasarishen jihar Kano wanda a daren jiya kuma aka irga ƙuri'ar wanda aka bayyana barista Sagir Suleiman Gezawa a matsayin wanda ya samu nasarar lashe shugabancin wannan kungiya. Daidai wannan lokaci muna lalubar barista Tijjani Ibrahim wanda shine sakatare na kwamitin gudanar da wannan zaben kuma tuni mun samu shi barista ta wayar tarho.
Zuwa yanzu wane ne ya samu nasarar lashe shi wannan zabe da aka gudanar zai aka irga ƙuri'ar jiya da yamma ko da daddare?
A ofishin shugaba kamar da na fara maka bayani akwai ƴan takara biyu, Sagir Suleiman Gezawa da Dr. Nuruddin Ado Ayaki. Wanda ya samu nasara shi ne Sagir Suleiman Gezawa.
To barista, kasancewar ka sakatare na kwamitin gudanar da shi wannan zaben kuma wani lokaci akan samu kalubale wajen wato gudanar da tare da irin waɗannan wani kalubale da kuka fuskanta a cikin wannan taro da kuka gudanar a yammacin jiya?
Gaskiya alhamdulillah zan wa Allah subhanahu wataala godiya. Gaskiya tun daga farkon aikin mu zuwa ƙarshe mun samu haɗin kai daga shugabannin kungiya da kuma mambobi na kungiya duka kowa da gudunmawar da aikin lafiya an gama shi lafiya. Illa dai kawai ɗan cikin suka samu wanda kuma shi ma bai zama a wani abin damuwa ba a rashin halartar jami'an tsaro a wurin sun a aika takardu zuwa ga ɓangarorin jami'an tsaro daban-daban amma dai ba samu zuwa ba kuma kimar ubangiji an yi abin lafiya an gama lafiya.
To barista, mai sauraro zai ce kamar zaɓuɓɓukan naku wato ya saba da ragowar zaɓuɓɓuka na wasu ƙungiyoyi ko wasu hukumomi musamman zaka ga ana yin zaɓen sai ai shekara huɗu sannan a sake yin zaɓe ku kuma kamar ba kwa kaiwa shekara huɗu kuke sake yin zaɓe wato aka zaɓa tsohon wani wa'adi za su
yi? Na'am, wannan tsari ne da kowace tanadi ne da yake a cikin kundin tsarin mulki na tafiyar da ƙungiya ta lauyoyi na ƙasa wanda kuma shi ne rassan jihohi ko rassan ƙungiyar yake amfani da shi wanda tanadin da ya shi ne dukkanin zaɓen shugaban da aka zaɓa suna da tsawon wa'adin mulki na shekara biyu ne. Don haka kenan duk bayan shekara biyu ana sake zaɓen sababbin shugabanni na ƙasa da kuma rassan jihohi da sauran rassa da ƙungiya take da su. Kona ka yanzu waɗannan da aka zaɓa za su yi shekara biyu zuwa shekara ta 2024 wa'adin su zai ƙare a sake zaɓen sababbin shugabanni.
Barista Tijjani Ibrahim kenan wanda shi ne sakatare na kwamitin gudanar da wannan zaɓe. A daidai wannan lokaci wato muna tuntuɓar shi barista Sagir Suleiman Gezawa wanda aka bayyana a matsayin sabon shugaban ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa reshen jihar Kano kuma tuni mun samu shi barista Sagir Suleiman Gezawa ta wayar tarho.
To da farko za mu so mu ji wani aikace-aikace a shugabancin wannan kungiya a ƙarƙashin ka za ku sa gaba a daidai wannan lokaci.
Na farko dama ita wannan kungiya an kafa ta ne a bisa sirkuki guda biyu wato abinda ake cewa welfare of members wato walwalar su ainihin 'yan kungiya wato su ne lauyoyi kenan. Sannan kuma abin da ake cewa wato public interest wato abubuwan da suka shafi al'umma domin tabbatar da abin da ake cewa rule of law. Waɗannan ƙudure-ƙudure guda biyu su ne za mu sa a gaba na ganin cewa mun yi tanade-tanade da za su kawo walwala don tsare shi kansa aikin lawyer domin aikin lawyer yana fuskantar matsaloli kusan guda biyu yanzu. Na farko akwai loss of confidence wato ita kanta al'umma din ma tana da ɗan matsala na rashin confidence da take da shi akan na farko lauyoyin da kuma system ɗin na judiciary gaba ɗaya. Wannan ya samo asali ne bisa watakila jinkiri da wasu abubuwa da suke faruwa marasa daɗi a ɓangaren shari'a. Za mu fuskanci wannan sosai musamman ɓangaren discipline na lawyers wato rashin ɗa'a na shi kansa lauyoyi ɗin. lauya ya karba aiki yazo wata kila har ya karba kudi sannan kuma bai tsaya ya yana aikin ba a dai bangaren kuma shine shi kansa lauya din yana da buƙatar shi ma a kare masa haƙƙinsa akwai cin zarafi da muke fuskanta daga musamman hukumomin tsaro ko in ce law enforcement agencies ba ta da laifin kansu zaka iya cewa yan sanda ne SS ne sojoji ne ko hukumar binciken abubuwan almundahana na kudade kamar su EFCC kenan membobin mu suna fuskantar batun lamba da kuma cin zarafi yayin da suke gudanar da aikin su na uku sai abubuwan da ita ko kanta gwamnati ko wasu hukumomin gwamnati suke yi wanda yake taba muradan al'umman gari gaba daya kina abin da muke cewa public interest so ba sai ya shafi lawyer ba inda al'umma abun ya taba su ko daidaikun su ko kuma collectively wato al'ummance to in Allah ya yarda za a ji muryoyin mu inda ta kama kuma za mu shiga mu yi da cikin mu ko da karfin mu in Allah ya yarda za mu
yawa to barista a shi wannan na ukun da kai maganar al'ummar gari gaba daya wato kenan wannan yana nuna kenan su ma al'ummar gari za su sharbi wani za su ci wata gaziya ta wannan nasara ta NDA kenan
gaskiya ne dama abu ne da ake saba yin shi amma abin da muke nuna fada nake fada shine wato za mu rubanya akan abubuwan da aka yi a baya domin abubuwan su kansu din da suke faruwa din sun yi yawa sun zama wato abin da Bature yake cewa overwhelming sai kaga duk kokarin ka din ba a jin motsin naka saboda an yi a can an yi a nan an yi a can to amma abinda muke kokarin zamu in Allah ya yarda mu ma zamu rubanya wato efforts din namu kokarin namu inda zamu matching wato demand din yin haka
to barista kamar adadin zango da ake yi sai muka ga kamar ya saba da na wasu kungiyoyin da ko wasu hukumomin zaka ga an yi zabe akan yi shekara hudu amma mai sauraro sai ce kamar ku kuna yin saurin yin zaben yaya zangon naku yake ku
ka san kungiyoyi kamar yadda kace ko kuma ma hukumomi kowa yana da dokokin da suka kafa shi muradansa da suka kafa shi ko constitution haka ita kungiyar lawyoyi ta MBA constitution dinta ya ba da daman cewa kowanne matsayi ka shiga dai zabarka aka yi to iyaka shekara biyu ne zaka iya yi akan wannan matsayi
na
kuma babu abin da ake cewa re-election wato babu samar a sake zabarka a kansa
na
sai dai idan akwai wani matsayi na gaban sa kuma zaka iya yi shi ma in kai shekara biyu kai shekaru hudu kenan to sai ka huta kuma babu daman ka sake yi sai ka huta tsawon wasu shekaru sannan ka sake dawowa ka sake neman ko yannan kujera ko makamanci
barista Sagir Suleiman Gezawa kenan sabon shugaban kungiyar lauyoyi ta kasa reshen jihar Kano sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM